kungiyar kwallon kafa ta kasar England ta tare shekara 19 sun samu nasarar lashe gasar kofin zakarun kasashen turai na ƴan kasar shekara 19 na shekara 2017 wanda aka yi a kasar Georgia ranar Asabar da ta gabata 15 ga watan Yuli na shekara 2017 aka buga wasan karshen tsakanin kungiyar kwallon kafa ta kasar England ta tare shekara 19 da kasar Portugal ƴan kasar shekara 19 inda kasar England ta doke kasar Portugal da kwallo 2-1 har ila yau ana nan ana ci gaba da wasan sada zumunci tsakanin club da club a fadin duniya domin gwajin ƴan wasa don fuskantar league na kakan wasan bana na shekara 2017 zuwa 2018 wanda za a fara shi a watan Agusta na shekara 2017 din nan. Ga kaɗan daga cikin wasu daga cikin wasan da za a fafata na sada zumunci inda kungiyar kwallon kafa ta Cerezo Osaka za su fafata da Sevilla, Hansa Rostock ko za su fafata ne da Wolfsburg da misalin karfe 5 na yammaci a gona Nigeria, Stormgrass za su fafata da West Ham da misalin karfe 5 na yamma, Eba ko za su fafata ne da Real Union da misalin karfe 6:30 na yammaci a gogon Nigeria, sai kungiyar kwallon kafa ta Athletic za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta Fenerbahce da misalin karfe 7, Tabesto ko za su fafata ne da Cardiff City da misalin karfe 7 agogon Nigeria, Darlington za su fafata ne da Newcastle United ɗan kasar shekara 23, sai Balatown za su fafata da Chester da misalin su kuma da misalin karfe 8 sauran kota na dare agogon Nigeria, Niger, Cameroon da kasar Chari. Idan muka dawo tarayyar Nigeria bangaren Nigerian Professional Football League Premier League na shekara 2016 zuwa 2017 a mako na 29 a jiya an fafata wasanni kamar haka. Ga wasu daga cikin sakamakon wasannin yadda aka yi, kungiyar kwallon kafa ta Sunshine ta sha kashi a gidanta hannun Nasarawa United da kwallo ɗaya mai ban haushi, El Kanemie Warriors ta buge Abia Warriors da kwallo ɗaya mai ban haushi a Maiduguri, Akwa United a gida ta lallasa Gombe United da kwallaye 3 da nema, yayin da Niger Tornadoes ta samu nasara akan Plateau United da kwallo ɗaya mai ban haushi, Ifeanyi Uba ta doke Enyimba da kwallo ɗaya da babu, yayin da Lovista ta doke Remo Stars da kwallo 3-1, Shooting Stars kuwa sun samu nasara ne akan Katsina United da kwallo ɗaya mai ban haushi, yayin da Kano Pilas a Kano ta doke Enugu Rangers da kwallo 2 da babu, Mountain of Fire a Miracle a Lagos ta doke Wikit Warriors na Bauchi da kwallo ɗaya mai ban haushi, ABS kuwa ta tashi Changers ne babu ci tsakanin Taribas United, kungiyar kwallon kafa ta Plateau United dai ita take jin ragaman teburin a mako na 29 da maki 51, Mountain of Fire a Miracle tana mataki na 2 da maki 49, Akwa United ko tana mataki na 3 da maki 46, El Kanemi na Maiduguri tana mataki na 4 da maki 46, kungiyoyin da suke fuskantar barazana a kasan teburin a mako na 29 ko inda ya rage sauran wasanni 9 kammala wasan Premier League na kasar Nigeria, kungiyar kwallon kafa ta ABS tana mataki na 18 ne da maki 36, Gombe United tana mataki na 19 da maki 34, yayin da Remo Stars take kasan teburin a mataki na 20 da maki 20 da a mataki na 20 da maki 28. A bangaren sai da sauran ƴan wasan kwallon kafa na duniya kuwa, Sergio Romero na kungiyar kwallon kafa ta Manchester City ya sake rattaba hannu a kungiyar har zuwa shekara ta 2021. Kungiyar kwallon kafa ta Chelsea tana zawarcin Yannick Carrasco dan shekara 23 daga kungiyar kwallon kafa ta Atletico Madrid, shi ko dan wasan bayan kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid Danilo ya amince da ya koma kungiyar kwallon kafa ta Chelsea a kan wasan bana daga karshe. Dan wasan gaban nan Zlatan Ibrahimovic ya yi watsi da tayin da aka yi masa nufin miliyan 6 da kungiyar kwallon kafa ta LA Galaxy na kasar Amurka ta yi masa, Zlatan Ibrahimovic ya buƙaci ya ci gaba da zama a kungiyar kwallon kafa ta Manchester United. Zlatan Ibrahimovic dai a satin a watan da ta wuce nan ne kungiyar kwallon kafa ta Manchester United ta nuna dan wasan ya gama contractinsa a kungiyar inda yake kurin koma wata kungiya, sai dai a yanzu haka dan wasan ya buƙaci ya ci gaba da zama a kungiyar ta Manchester United. Futa la vie.